بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 1 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 137 cikin jerin gir kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa wannan littafi na Sheikhul Islam ibn Taymiyyah Allah ya gafarta masa yana magana ne asali akan ka'idojin da ya kamata a bi wajen fassara na social Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama musamman wadanda ke magana akan ahadithus sifat amma kamar al'adar ibn Taymiyyah mafi yadda tafansa yana yawaita dajiya da istitradi da kawo mas'aloli na gefe to wannan bigire yana tattauna mana akan halaye waɗanda suke na karamci tare da dan adam da kuma halaye waɗanda suke abun Allah wadare yana magana akan wasu halaye guda biyu sune ash-shaja'atu wal karam jarunta ƙarfin hali da kuma wato kyakkyawar mu'amala wajen kyautatawa mutane wajen sakin hannu da gujewa ruwa da san kai shine yake cewa wa bishaja'ati wal karami fi sabilillahi faddala Allahu as-sabiqina faqala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna malan yake cewa bishaja'ati wal karam ita dai wannan dabi'a ta jaruntaka wal karam da halin girma wadannan abubuwa guda biyu fi sabilillahi wadanda mutum zai yi su dan Allah ya zama jaruntaka kana yin ta ne dan addinin Allah dan daga addinin Allah sannan halin kirkinka kana yi ne dan neman lada a wurin Allah to da wadannan halayen guda biyu ne faddala Allahu as-sabiqina su Allah ya fifita magabata faqala Allah yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal yace ba za su daidai wadaida ba a cikin ku wadanda suka ciyar da dukiyarsu kuma suka yi yaki kafin fathu makka kaga halayen guda biyu kenan suka nuna halin karamci kuma da jarunta ma'ana hatta isu a cikin sahabbai akwai fifiko ta fuskar wadannan sufofi guda biyu Allah yace ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal waɗannan suna da daraja mai girma mafi girma fiye da waɗanda daga baya ne suka yi infaki kuma suka yi kitali wa kullan wa'ada Allahu al-husna kuma dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin aljanna shine al-husna wannan yana tabbatar da fifikon wanda suka fara yin aikin alkhairi akan waɗanda suka biyo bayan su koda sun yi tarayya akan aikin na alkhairi din وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومضاهه في غير آية من كتابه هكذا الله مدوكين سركي يا أمبتي جهادي متين يقبات الدرايوسا جهادي متين يتشيد دوكيسا دون الله الله يا أمبتي وقالنا أبو بوا ومضاهه كما الله يا يبوانا سفوفي في غير آية من كتابه أتكين آية في يد قدا أتكين لتافنسا وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه wannan shine jarunta da kuma ainihin wato halin girma dan biyayya Allah ubangiji madaukakin sarki wa rasulihi da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa malakush shaja'ati sabru alladhi yatadammanu quwwata alqalb abinda ke samar da jarunta shine dauriya da hakuri wanda yake cikin zuciya wanda yake dakar da zuciya wa sabati yasa zuciya ta tabbata akan abinda yake shine daidai wali hadha qala ta'ala kisa Allah yake cewa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as-sadir Allah yace su da yawa za a samu runduna wacce take kankanwa tai galaba akan runduna mai yawa da izinin Allah sai Allah ya ce kuma Allah yana tare da masu haƙuri, wato jaruman nan su ne wanda suka yi haƙuri, su ne jarumai. Ina fata mun gane wannan, wanda suka yi haƙuri ɗin nan su ne jarumai. Wa ƙala ta'ala, kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu, ya ku wanda kuka yi imani idan kun gamu da wasu jama'a to ku dage, fathbutu ku tsaya kyam, wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah ambato mai yawa, la'allakum tuflihun, idan kun ambaci Allah ambato mai yawa za ku samu falahi, za ku tsira. Wa ati'ullaha wa rasulahu, kuma ku yi da'a ga Allah ubangijinku, ku yi da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce wa la tanaza'u, kuma kar ku dinga jayayya, kar ku dinga ainihin wato niza'i. Fatafshalu, in kun yi haka to za ku watse, al'amarin ku zai rikice. Wa tadhhabu rihukum, kuma alfarmakku da kwarjininku sai ya tafi, kuma ba ku da mutunci, ba ku da kwarjini, ba wanda yake shakka ku. Wasbiru, Allah ya ce kuma ku yi haƙuri, inna Allaha ma'as sabirin, lalle Allah yana tare da masu haƙuri. Waɗannan ayoyi a cikin suratu Al-Anfal suna bayyana wannan ainihin ƙa'ida da malai yake faɗa ta haƙuri. Fathbutu, haƙuri kenan. Ka ƙarshe kuma aka ce haka nan, wasbiru, ku yi haƙuri, inna Allaha ma'as sabirin. Thabatul qalb was-sabr 'ala ash-shada'id, sannan kuma aka ambaci da'a ga Allah da manzansa, ya zama duk abin da za a yi don Allah ake, da umarnin Allah ake, da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake, da kuma hani zuwa ga niza'i, jayayya, wannan ya ja, wancan ya ja, wannan ya ce sai ra'ayin shi, wannan ma ya ce sai ra'ayin shi, to wannan shine an-niza, wanda yake haihuwa bayan al-ikhtilaf. Shi al-ikhtilaf ɗabi'a ne, amma an-niza abu ne wanda mutane za su iya daina yinsa idan sun so. Wato jayayya mara amfani, jayayya wacce take a cikinta akwai gaba, akwai ƙiyayya, akwai son galaba akan abokin hamayyarka. Allah ya ce inna Allaha ma'as sabirin. Wash-shaja'atu laysat hiya quwwatul badan, yace jarunta ba ita ce ƙarfin jiki ba, ba kawai mutum ya zama garba-garba ko wanda yake da jiki mai ƙarfi shine jarumi ba. Faqad yakunu ar-rajulu qawiyyal badani dha'ifal qalbi, ana iya samun mutum ya zama wato yana da ƙarfin jiki amma kuma zuciyarsa mai rauni ne, har a dinga zole shi ana cewa amma kai dai wallahi kai asara, da ka kaman mutum amma babu abin ga. Wa innama hiya quwwatul qalbi wa thabat wa thabatu, wato ƙarfin zuciya ne da dakewar zuciya shine jarunta. Fa innal qitala, domin shi jihadi yaki, madaruhu ala quwwatil badani wa sana'atihi lil qitali, yana gudana ne a bisa ƙarfin jiki da kuma wato training da jikin yake da shi akan jarunta din, akan yakin. Ana buƙatar ƙarfin jikin, kyakkyawan jiki mai ƙarfi wanda yake zai jure wannan wahalar, amma kuma dole sai da training, sai da ƙwarewa. Wa ala quwwatil qalbi wa khibratihi bihi, sannan bayan ƙarfin jiki kuma ana buƙatar ƙarfin zuciya da kuma ilimin da zuciya take da shi game da al'amarin wato yaƙi din. Wal mahmudu minhuma ma kana bi ilmin wa ma'rifa, waɗannan abubuwan guda biyu, ƙarfin jiki da ƙarfin zuciya, wanda za a yabawa a ciki shine ƙarfin da ya samu sakamakon ilimi da sani. Duna tahawuri allazi la yufakkiru sahibuhu wa la yumayyizu bainal mahmudi wal madmum, ba a yabawa alkafira at-tahawur da mutun zai da jikinsa, ko at-tahawur da mutun zai da zuciyarsa, mutun yayi alkafira ya kutsa abinda hadari ne ko kuma kashe kai ne ko rashin dabara ne ko rashin sanin dacewa ne, abinda ya dace ne, da wannan ba abin yabo bane. Ba abin yabo bane mutum ya zama mutahawwir, ya zama mai ganganci, mai gaggawa, wanda yake abu bai yi tunani ba da jikin shi ko da zuciyarsa, wannan ba abin yabo bane. Abin yabo shine amfani da jikinka da zuciyarka a bisa hasken ilimi da sanin sirri da dabarun yaki. Ina fata mun gane wannan. Yace wali hadha kana al-qawiyyu ash-shadidu huwa alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab, sara gaga ana cewa wato mai ƙarfi, wanda yake da tsananin ƙarfi, wanda ake yabawa shine wanda yake yi mallakar zuciyarsa a lokacin fushi. Hatta ya fa'ala ma yasluhu duna ma la yasluhu, wanda koda ya yi fushi, koda an fusata shi, ba zai bari fushi ya galabaice shi ba, zai gintse fushinsa, ya aikata abin da ya dace kuma a san da ya dace. واما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد اما wanda in ya fushi fushin shi zai galabaice shi yayi abinda daga baya bai zo ya ji kunya ko yana nadama ko abinda za a ga abin Allah wadare ne mallai yace to wannan ba jarumi bane ba kuma mai karfi bane wanda in ya fushi bai iya controlling zuciyarsa bai iya controlling hannunsa bai iya controlling atifarsa to wannan ba jarumi bane kamar da ya zo a cikin hadisi laysa shiridu bisar'a ba mu zo mu jadisa a gaba mallai sake cewa wa kat taqaddama anna jima'a zalika huwa sabr an dai gabatar maka cewa gabaɗaya ta kullumar wannan aiki na jarunta shine haƙuri dauriya fa innahu la budda minhu babu makawa dole ne mutun ya zama da dauriya idan yana so ya zama jarumi aku sabru sabrani shi haƙuri iri biyu ne sabrun indal ghadab haƙurin da zaka yi sanda kai fushi sanda aka fusata ka ka iya jurewa kada fushin ya bar ya galabaice ka kada fushi ya zama shi yake sarrafa tunaninka da harshenka da hannunka to wannan jarunta ce wa sabrun indal musiba da kuma hakuri sanda Allah ya jarabce ka da wata jarabawa kaman shi yaki din ko yunwa ko talauci ko wadata ko shiga cikin wani halin kunci ko wani halin damuwa ko rashin lafiya duk wani abu ne da ya zo maka na musiba ya zama ka yi hakuri kama qala al-hasan rahimahullah kama yadda al-hasan al-basri yake cewa ma tajarra'a 'abdun jur'atan a'azama min jur'ati hilmin indal ghadabi wala jur'ata sabrin indal musiba yace bawa bai taba shan wani magani mafi girman daraja da daukaka ba fiye da a ce ya iya shan maganin da zai bashi hilmun ya bashi dangana haƙuri indal ghadab sanda ya fushi ya zama yayi fushi amma kuma ya iya dangana ya iya sarrafa fushin nan shi fushi bai sarrafa shi ba wa jur'ati sabrin indal musiba da kuma wato hakanan haƙuri a lokacin jarabawa lokacin da Allah ya shigar da kai wata jarabawa mai wahala wanda ya shafi talauci a rayuwa kunci ko damuwa ko rashin samun abin yi ko a kore ka daga aiki ko a saba maka ko a ci mutuncinka ko a ci zarafinka ko a cutar da kai ko wani abu dai wanda ya zama musiba gare ka to wannan ka iya haƙuri a lokacin babban magani ne wanda ba kowa yake samun shi walidhalika wa dhalika li anna asla dhalika huwa as-sabr 'ala al-mu'lim wa hadha huwa ash-shuja' ash-sharif yace saboda asalin haka shine ko dai abu na farko dai as-sabr 'ala al-mu'lim haƙuri akan abu mai radadi to wannan shine abin da jarumi yake ya shiga cikin abin nan harkar yaki ya kutsa a sare shi ya sara a ji mai ciwo shi ma ya ji amma sai ya jure alladhi yusbiru 'ala al-mu'lim jarumi wanda yake haƙuri akan abu mai cutarwa wal mu'limu in kana mimma yumkinu daf'uhu athar al-ghadab shi kuma ka'ida abu wanda yake da cutarwa abu wanda yake sa damuwa a ɗabi'ar dan adam idan abu ne wanda kake ganin kafi karfin shi zaka iya maganin shi to shine sai kaga kai fushi kuma a cikin fushi ne mutum yake daukar matakin yin magana abu da fi karfin shi idan aka maka abu wato wani abu na alam na damuwa ya same ka na kunci to dayan reaction biyu ne ko dai reaction din fushi anga to a lokacin da mutum yake ganin ya fi karfin abin shi zai iya daukar mataki to sai fushi ya taho sai shi dan yazo sai ya ce maka karama ko kai maganin su ko ka dau mataki kaza wayin kana mai mala yumkinu dafku dayan reaction din kuma shine idan abun ya fi karfin ka ba yadda ka iya asara al huzna sai ya sa maka damuwa da bakin ciki idan wani ya mare ka wanda zaka iya ramawa a dabi'a da ta zo maka da lokacin shine fushi dan karama amma idan Allah ya sa maka rashin lafiya kar sai da zaka yi taya zaka yi sai dai ka ji damuwa tunda baka yi saka ce kai ma zaka sa wani rashin lafiya ko kuma zaka raba kanka da rashin lafiya ba sai Allah ya ga dama ko idan wannan da ya mare ka wani na saman ka ne wanda ba yadda ka iya shi ba yadda ka iya shi sai dai Allah ya isa wani soja ne kawai gaura ma mari ko head master a makaranta ko wani ogan ka a office ya zage ka ya ka iya to kaga anan abin da ya zo maka shine sai abin nan al-huzn sai bakin ciki ya taho saboda shi al-mu'lim abin da ke sawo mutum damuwa reactions insa dayan biyu ne, ko dai reaction na fushi a san da kake ganin ka isa ka dau mataki, wanda dauka matakin kuma ya kama tun daga zagi, aibatawa, gori, cin mutunci, ko kuma har ya kai ga daga hannu da duka, ko dauka mataki na shari'a, ko dauka mataki na ramuwa, ko makamancin haka. Sai kuma abin da yafi karfinka wanda bai da ka iya da shi, to wannan sai ka ji damuwa da kunci, shine reaction ɗinka zai zama al-huzn, bakin ciki da damuwa. Shi kuma nan daga nan sai kuka, sai tafarfasa zuciya, ko kuma ma mutum har ya kai ga wani sai yayi rashin lafiya, wani yayi ya samu abin nan sadma, ko kuma ma wani har jinin shi ya hau. Ya danganta da gravity din abin da kuma irin yadda kai reacting to it. Allah ya kyauta. Malam yace li hadha yahmaru al-wajhu inda al-ghadab. Shi zaga fuska tana yin ja lokacin fushi. Shi zaga an ce mutum yana flushing. Kamar mutum musamman mutum fari. Kamar in Balarabe ne ko Bature, idan yayi fushi sai kaga kuma tukan shi. Kuma tin shi zaga sun yi ja, jini ya taru a cikin fuska kenan. Wa in kana mimma li thawran ad-dami inda isti'shari al-qudra, saboda jini ne zai fara gudana yana kaiwa yana kawowa daga cikin zuciya yana kai sako ko ina, saboda mutum yana jin cewa ya isa ya dau mataki. Wa yasfaru, ko kuma fuska ta yi fatsi, shine mutum ya zama pale, mutum ya zama pale, pale, inda al-huzn, wajen damuwa, li ghawri ad-dami inda isti'shari al-huzn, saboda jini yayi kasa, wato jikin shi yayi sanyi. Idan abin da ya samu mutum abu ne wanda zai sa mai damuwa, to sai jikin shi ya sanyi, sai ya kan babu jini a jikinsa, babu abin nan, babu karsashi, babu kuzari tare da shi. Idan ko abin da ya same shi abu ne da zai iya dauka mataki, idan fushi ya zo sai ka same shi da kuzari. Shi kuma fushi dama daga cikin karsashi ɗinsa yakan makantar da hankali galibi, kamar yadda muka sha faɗi, duk mutumin da ya fushi da wuya idan ya yanke hukunci a cikin fushin nan bai na dama a bayan fushin nan, ya dawo cikin hayyacinsa dole zai gane cewa wannan fushi, wannan abin da ya yanke ba hukunci ne da ya dace ba. Saboda a lokacin da fushi ya mamaye zuciyar mutum, to yakan makantar da hankalinsa. Hankali kuma shi ne limamin da ke sa ka lissafa me ya dace a yi, me ya bai dace ba, me ya in an yi zai haifar da ɗa mai ido, me ya zai haifar da ɗa mara ido, kaza an yi consequences ɗin shi kaza ne ko ba kaza ba. Duk waɗannan abubuwan dukkan bil adama suna bujuru mana, da haka abu ne mai sauƙi mu fahimci su. Wali hadha jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahihi alladhi rawahu muslim an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala, shi saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan maganganu guda biyu a cikin hadisin abdullahi ibn mas'ud, Allah ya kara masa yadda, da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ta'udduna ar-raquba fikum, me kuke lissafa ar-raqub, a gurin ku wane ne ar-raqub? Asalin ma'anan ar-raqub shine al-mahzul min mautil awlad, mutumin da yake bakin ciki saboda yawan mutuwan ƴaƴan shi. A Hausa ban san kalmar da ake faɗa mutumin da ko matar da take haihuwa ƴaƴa suna mutuwa, tana haihuwa ƴaƴa suna mutuwa, akwai wani suna da ake faɗa musu ba wannan mutuwa ƴaƴan, aikin shine wabi, amma ita me ye sunanta mace da ƴaƴanta ke yawan mutuwa? Dole a littice na Hausa akwai. Ka san saboda kalmomi ne, to irin wannan matar a Larabci da ake ce mata arraqu, wato wanda kullun tana sa ido ta ji yaushe zai mutu, idan ta haifa tana nan tana gadin ta san mutuwa kawai zai, to wannan mai wannan bakin cikin kalu. A shari'a kuma sai aka zo aka nuna cewa, kamar yadda Annabi ya faɗa mana a yanzu, cewa ba wannan ne asalin wanda ya kamata a tausaya ma in ana wannan magana ba, domin wannan abin da yake faruwa da shi ko ita ƙarshe ne zai musu alkhairi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, da yake musu man ta'uduna ruquba fikum qalu ar-ruqub alladhi la yuladu lahu, wanda ba a mushi haihuwa. Qala Annabi sallallahu alaihi wasallam laysa dhaka birruqubi, sai Annabi ya ce wannan ba shine asalin ar-ruquba, walakin ar-ruquba ar-rajul alladhi lam yuqaddim min waladihi shay'an, shi wanda yake asalin wato mai gadin ƴaƴa shine wanda ɗansa bai taɓa mutuwa ba. Sun makala sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa ma ta'uduna sur'a, kaga yanzu wannan magana akan ɓangaren hakuri kenan. lokacin da bakin ciki ne ya same ka ba abin da kai ya shine bangaren wato huzun din ko sai bangare na biyu na gabab sai annabi ya ce mata udunna sur'a fikum a gurin ku wane ne mutumin da yafi iya ko yafi kowa iya kokuwa suka ce kulna allazi la yasra'uhu ar-rijalu shine wanda maza ba sa iya kada shi fa qala sai annabi ya ce laysa bidhalika ba haka bane walakinna sur'a allazi yamliku nafsuhu indal gadab lakinna sur'a haka ake kanta shi da dhamma da fata wanda yake mai karfi a shar'ance shine wanda yake iya mallaka zuciyarsa lokacin fushi fa zakara ma yatadammanu sabr indal musiba was sabr indal gadab kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abinda zai lamince wa mutum a hakuri lokacin damuwa da hakuri lokacin fushi wa qala allah ta'ala fil musiba allah kuma ya faɗa game da jarabawa yace wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah yace kuma kayi bishara ga masu hakuri wadanda idan wata jarabawa ta afka musu sai su ce ga Allah muke kuma izuwa gare shi ga mu koma za su kadu wannan kalma da zuciyarsu da bakinsu kuma haka suke nufi wa qala fil ghadabi game da fushi kuma sai Allah yace kuma yulqaha illa alladhina sabaru kuma yulqaha illa dhu hadhin adhim da yace idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim Allah yace ka dinga tunkuɗe barna da abin da yake mafi kyau in an cutar da kai ko an maka abin da ba daidai ba in ka tashi kau da wannan abin da yake ba daidai din ba to ka mai da mafi alkhairi a wajen sai Allah yace fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun in kana haka mutumin da tsakaninka da tsakanin shi akwai gaba zaka ga an waye gari ya zama ka annahu waliyyun hamim kaman masoyi ne badadai na kusa amma shi da kanshi Allah sai ya ce wa mayulqaha illa alladhina sabar babu masu an san wannan karatun babu masu aiki da wannan hukuncin sai wanda suke masu hakuri wa mayulqaha illa dhu hadhin adhim babu wanda zai iya irin wannan aiki sai wanda yake da rabo mai girma a wurin Allah kaga ayat ta zo magana akan hakuri da an cutar da kai akan abin da zaka iya ramawa amma ita da kanta ayar ta bayyana cewa ba kowa zai iya wannan ba saboda annasu ajnas mutane kala kala wannan ayar yar uwa ce ga wasu ayoyi akwai ayoyi guda uku cikin alqur'ani wanda suka bada wannan ma'ana da wannan idfa billati hiya ahsan da khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahiliya cikin a'rab khudhil afwa yurqo da afwa wa a'rid wa amur bil urfi kai umarni da abin da yake shine ya dace a mizanin shari'a da mizanin mu'amala sannan Allah ya ce wa a'rid anil jahiliya ka kauda kai daga wawaye ko da kai daga cikin suta araf kin ta ukun su shine idfa billati hiya ahsan sayyi'a ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa nahnu a'lamu bima yasif Allah ya ce mu muka fi kowa sanin abin da suke aikata cikin sutul mu'minun ko cikin sutul mu'min to wannan ayoyi guda uku ibnu kasir yake cewa a cikin tafsirin sa yace hadhihi thalasu ayatin laysa lahunna rabi'a wannan ayoyi guda uku na magana akan tunkuɗa fushi da mai kyau maida alheri akan mummuna rama mugunta da alheri sabanin abin da galibi dan adam ke yi malam ibnu kasir yake cewa wannan ayoyi ne guda uku da ba su da na hudu a cikin alqur'ani yace wa ma'anaha abin da suke nufi huwa anna allaha amara bi musana'atil adu Allah yayi umarni da cewa abokin gaba ka nemi mai da shi abokin arziki kar ka bar shi ya ci gaba zama abokin gaba abul ins a cikin mutane kin wal ihsan ilayhi ka kyauta ma abokin gaba a cikin mutane li yurdahu anhu tab'uhu at-tayyib saboda ka kyautata mishi ka nuna mishi alkhairi to idan akwai sauran dabi'a ta gari a tare da shi wannan kyautatawa da alkhairi zai dawo da shi zuwa ga asalin dabi'arsa in dai akwai sauran alheri tare da shi kamar shi da cikin dabi'arsa yace wa zai dawo da shi ilal muwaddati wal musafa zai dawo da shi zuwa ga kyautatawa da kauna da alkhairi sannan in ka karanta ayoyin da kakan ayoyin da ke gaban su kowace zaka ji an yi magana akan shedanu su ko abokan gaba na shedanu su kuma aka ce ka nemi tsarin Allah daga gare su cewa wa yu'muru bil isti'azati bil adu shaytani dan karanta idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin azim sai ka ce mene wa in ma yanzagannaka shaytan shi fa sa'id billah shi ba za shi ba da za ka nemi mutunci a gun shi shi ba dan mutunci bane ba a maimai da alkhairi saboda ba alkhairi bane haka da Allah ya ce wa khudhil afwa wa anil bil urfi wa arid anil jahilina sai ya ce mene fa in ma yanzagannaka minash shaytanir rajim shi ma haka hakan ka dauki ta ma wacce idfa billati iya ahsan ahsan sayyi'ata nahnu a'lamu ma yasifuna sai ce mene wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin su shedanu neman tsarin Allah yake da su ba yadda ka iya da su innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum sannan kuma ya riga yayi alƙawarin cewa wala amurannahum falaybattikanna adanal alani wala amurannahum falyughayyirinna khalqallahi kaza kaza di ya fada sai ya sai ya dauka daga cikin mu min ibadika nasiban mafruda sura kai ibnu kathiri yayi wannan tahqiqi wanda tahqiqi ne la tajiduhu fi ghayri hadhal mahal cewa abokan gaba a cikin mutane to shi dan adam asali tsiba ce asalin sa to yi kokari ka maida su abokan mutunci duka ku gudu tare ku tsira tare ta hanyar kyakkyawan magana da maida alkhairi da rashin biye musu a barnar su da idan kana da abun hannu ka musu kyauta ka ba su sadaka ka ba su zakka ka ja su a jiki kai musu murmushi duk kai musu wannan su kuma abokan gaba shedanu tunda su gaba su ita ce asali saboda alƙawarin sa da shedan yi gaba ita ce asali ga gare su ko to baka da mafita daga gare su sai dai tsarin Allah sai aka biyo da wannan magana haka ibnu kasir yace Allah ya saka mai da alkhairi sai malam ya ci gaba da cewa wahadal jam'u baina sabril musiba wa sabril ghadabi nadhirul jam'i baina sabril musibati wa sabril ni'ma wannan bayani da aka yi anan na cewa ayi hakuri a wajen jarabawa abinda ba yadda ka iya sai dai bakin ciki ayi hakuri a wajen fushi abinda kake ganin zaka iya daukan mataki akai to kuma sun irin su kinin su shine aljam'u baina sabril musiba wa sabril ni'ma an sake fada a wani cewa kuma ka hada tsakanin hakuri akan jarabawa ta kuncin rayuwa da hakuri a wajen ni'ima kada jarabawa ta sa ka butulce wa Allah ka kafirce mishi sawun jarabawan nan wa nablukum bisharri wal khairi fitna kaga iri biyu ne jarabawan nan bisharri ne ko bil khairi ne kar ka bari ta sa ka zame daga aljada daga hanya madidiciya saboda galibi jarabawa ta musiba ta bala'i takan sa mutum ya fara yi wa Allah mummunan zato jarabawa kuma ta ni'ima takan sa mutum ya zama jaffe ya ga shi yafi karfin duniyar nan irin yadda su Karuna suka yi da ire-iren su to kar ka bari wani abu da Allah ya baka ko wani abu da Allah bai baka ba ya sa ka zama cikin irin wannan halin kama fi qaulihi ta'ala kuma da Allah yake cewa wala in azaqna al-insana minna rahmatan ko thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور سيقول الله يتي إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير الله أكبر الله يتي تشيوا ولئن أذقنا الإنسان إدمك أنتنا وأن أدب minna daga gare mu rahmatan wata ni'ima daga gare mu al-insan anan wasu malamai suna ganin ismul jinsi ne dukkanin dan adam wannan dabi'ar sa ne kamar inna khalaqna al-insana fi kabadin da kuma ainihin ire-iren su innal insana khuliqa halu'a da ire-iren su duka ismul jinsi ne wasu kuma suka ce khassisan wannan aya ta sauka ne akan al-Walid bin al-Mughira duk da yake akwai ka'ida ta cewa asbabun nuzul la tukhassis al-ibrat bi umum al-lafzi la bi khusus as-sabab amma dai wani mutum mai suna al-Walid bin al-Mughira baban Khalid ibn al-Walid wanda kasar gumin kafiri ne ya mutu a kafirci, to yana daga cikin kafirai da suka takurawa musulmai a farkon addini, kuma yana galace shine yayi wannan irin dabi'a ta da ya samu ni'ima yayi rashin mutunci da aka jarabce shi da rashin da talauci kuma ya samu jazabu. Shine Allah yake cewa walaina azqalan insana rahmatina rahmatan thumma naza'naha minhu, ana nan kuma sai muka fizge kayan daga gare shi, innahu la ya'usun, za ka ganshi ya zama ya'is, ya zama mai cirar tsammani daga rama Allah, ya zama mai shiga cikin damuwa, shikenan matsala ta riga ta auku, to yanzu ya aka iya mutum da zaran ya shiga cikin wata damuwa galibi haka yake. Kafurun, sannan ne musul ni'ima Allah, ya manta da ni'imomin baya. Kafuru anan da ma'ana jahidun lin ni'am, walain azaqnahu na'ma ba'da darra'a masat, kuma da za mu ɗanɗana mushi wata ni'ima, mu bashi lafiya, mu bashi wadata, mu bashi arziki, mu bashi ɗaukaka, mu bashi shahara, ko mu bashi wani farin jini, ko wani abu ne da zai zama mushi abin a ɗaga a kalla a duniyan nan. Allah ya ce a irin lokacin ba'da darra'a masatu, bayan da yana cikin wani kunci, da ya ƙulanna, sai ga ya miƙe ƙafa kawai yana cewa zahaba sayyi'atu anni, alhamdulillahi, ai duk wani bala'i ya kauce, ai mu alhamdulillahi mun riga mun sha kwana, innahu la farihun fakhurun, sai kaga yana cika ya cika alfahari farihun. Mutanen Madina, qura'ul Madina suna karanta innahu la faruh, suna karanta bi dhammir ra, la faruhun da yakum farih, duka dai ma'anar su daya. Fakhurun, mai cika baki irin na ƙarun din can, kana min qaumi Musa fa baga alai, yaje na cewa inma utitu ala ilmin indi, irin na fir'auna, alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, sai kaga mutum haka da zaran ya samu wani abu shikenan sai ya canza gaba ɗaya maganganun shi da tunanin shi da yadda yake kalla abubuwa da san canza, yana ganin shi isasshe ne, wanda kuma Allah ya kwace anin shi, shi kuma sai kaga ya zama ya'is, ya cire tsammani daga rama Allah, kuma ya manta rama da Allah ya mushi a baya. Sai Allah ya ce lalladhina sabaru, kaga sai Allah ya yabi waɗanda za su tsira daga wannan siffar da cewa su ne masu haƙuri, Allah ya yabe su da haƙuri, ma'ana as-sabru inda shada'idi wal makarih kin wa amilus salihat, sannan bayan haƙuri kuma suka yi aiki nagari, ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wannan su Allah yake gafarta musu zanubansu, wannan jarabawa da Allah ya musu suka yi haƙura gafara ce ga zanubansu, sannan kuma sai Allah ya hauhawa musu da radansu mai yawa. So da duk wanda ya shiga cikin jarabawa, abin da ake so da shi shine haƙuri da abin da Allah ya jarabce shi da shi, duk wanda ya shiga cikin wata ni'ima, abin da ake so ya gode wa Allah da wannan ni'ima. A wani waje Allah ya sake cewa likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tahzanu bima atakum, Allah ya ce dan kar ku je kuna bakin ciki, ta'sau ai tahzanu, kuna bakin ciki akan abin da ya kubuce muku, kar ka je kai ta bakin ciki akan wani abu da ya kubuce maka na wata dama ko wata kasuwa ko wata asara ko wani arziki da ka samu da yanzu baka same shi ba, ko wata dama da ka samu, kar ka je kai ta bakin ciki akan ta. Wala tafrahu bima atakum, kar kuma ka dinga cika baki akan abin da Allah ya baka na duniya, abin da Allah baka na duniya kar ka je kai ta farin ciki. Abin da yake farin ciki da shi shine ni'imar musulunci, ni'imar tauhidi, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una, wannan abin da yake tattarawa na duniya ba bai kai alkhairin ni'imar Allah ta imani, ni'imar Allah ta nagarta, ni'imar Allah ta riko da addini, ni'imar Allah ta bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan sune abin farin ciki. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصف كعب بن زهير كعب بن زهير من وصفه من الصحابه المهاجرين حيث قال شيزا wannan mawaki Ka'ab ibn Zuhair ɗaya daga cikin mawaka da suke Annabi sallallahu alaihi wasallam waka wanda ya musulunta bayan farko ya ki musulunci daga baya ya musulunta yazo yana yin waka ɗaya daga cikin manyan mawaka uku a cikin sahabbai Abdullahi dan Rawaha Ka'ab ibn Zuhair da Hassan ibn Thabit radiyallahu anhum ajma'in to yana waka yana yaban sahabbai cikin muhajirai sai yake cewa laisu mafariha inna latrima uhumu kuthran wa laisu majazi'an idha nilu, yace laisu mafariha ba sa yin alfahari su cika baki, inna latrima uhumu
idan kibau dinsu sun kashe musu abokan gaba ko sun ci nasara a wurin jihadi ba sa zuwa su ta alfari sabai da suke jihadin Badar da suke fathu Makka da suke ci Hawazin da suke ci duk inda suke ci a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam zamanin Sayyidina Abubakar zamanin Sayyidina Umar a cikin adabiyat na musulunci ba za ka ga bayani akan sun zo ana tabbiki ana murna ana an yi nasara a yaki ba sa yin haka irin yadda mu muke an ci zabe ka duba yin haukar da mutane suke da an ci zabe ni tun 2015 da aka ci zabe aka yi wannan abu wannan sun zasu yi tunawa na faɗa nace wannan nasara ba ta kai koyi na ba na faɗi wannan amma shi unci ne na yi shi saboda abinda aka yi ya saba wa addini gaba daya musulunci ya da fiqhul afrah ya da fiqhun shi akan ya ake mu'amalantar farin ciki sujuda ake wa Allah ayi godiya farkon da kaji labarin farin ciki kai malakai sujuda kai wa Allah godiya daga nan kuma sauran godiyan ta danganta jibairin abinda annabi yake yawan sallah yace wa Aisha afala akunu abdan mene shukura jibi annabi Sulaiman da annabi Dauda Allah ya yabe su yake cewa suna daga cikin bayi masu godiya ikmalu ala dauda shukura godiyarsu ita ce mene shine wannan katuwa tukunya da aka ji suna da ita suna dafa abinci suna rabawa da wakai ma yace rubduha alayya fatafika masan bisuki wal a'nab duk aka yayyanka su da kuma kullun suna ganin su bayin Allah ne annabi dauda yawan azumi aka ce azumin shi yafi na kowa sallar shi tafi ta kowa sallar dare shi annabi sulaimana mulkin adalci da tausaya ma bayi fatabassama bahikan min qawliha yace a kauce ka halaka su saboda zaka yi amfani da wannan abin da Allah ya baka ka bautata wa Allah irin bautar da zaka yi ka kyauta wa bayin Allah to da haka ake wannan shine fiqhul afrah ma'ana godiya ga Allah da ya yassare maka ni'imar amma ba wai fati da iya shege da kada kade da habanci da cutar da mutane wani ma har da tsarara ko a shagiya ko a halasta ababen da suke na haram shi yasa hatta maulidi wannan da ake ta rigima akan shi ai wanda ake irin na da ba a cika rigima akan shi ne wanda ya zama kawai zamani na dalailu da tuna ma'aiki da sira da sauransu duk muna yara ma zuwa irin wannan maulidin ai kuma zaka ji zaka duk an aka fara koyon sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rigima da ake akan shi bata kai haka yawa ba amma da ya rikice zama irin wannan shedanci ne dole ai rigima akai ya zama kaɗe-kaɗe da raye-raye da fareti da kaɗa ganga da band da shan abun maye kaga dole ai rigima akan wannan domin wannan ya saba wa ɗabi'a ma mai kyau ka ba ji ga magana addini almuhim a sahabbai ba a taɓa samun suna irin wannan ba hatta waƙoƙin da zaka ji sun yi waƙoƙi irin na bayan cin nasara zaka ji nasarar da suke ambata shine godiya ga Allah da maida al'amari ga cewa Allah ne ba su nasara ba sa jin cewa su wasu jarumai yanzu Khalid ibn al-Walid irin jarumtar da yake da ita inda a jahiliya ne to za a ruwaito waƙoƙi da yawa irin na sai mun kai irin na sa'antara yana cika baki cewa shi ne wani amma ba ruwaito wannan ba saboda musulunci haka wannan misali sauran komandoji irin su Abu Ubaida haka tsallako kan zuwa irin su abin nan ga su nan da yawa irin su Yazid ibn Muawiya dan uwan Yazid ibn Sufyan bin Abi Sufyan dan uwan Muawiya irin su Ikrima da wanda suka biyo bayan su irin su Muhallab ibn Abi Sufra an yi su komandoji wanda duniya tana labarin su akan jarumtar su amma ba sa cika baki da cewa su ne suka yi Allah ne to mu ko da 'yan siyasar mu da masu kuɗin mu kai yanzu har da ma malamai da duk wani wanda ya isa ya magana ashe zaka ji kawai yana ganin shi ya isa to da haka dole kaga Allah ya zare hannun shi akan al'amarin mu ya bamu mujin yadda muke ganin zamu iya Allah ya kyauta yace kufran walaysu majazi an idhanilu yace ba zaka ji suna yawaita cika baki dan sun ci nasara ba kuma walaysu majazi an kuma ba su da jazab cire rai daga taimakon Allah ba sa zama masu wato wanda suka zama abin nan wato dejected wanda suka ji cewa ai shikenan sun riga sun fadi ba su tashi ba idan nilu aka ci nasara a kansu to kalli Uhud ji irin abin da aka musu a Uhud amma har an koma gida wasu da rauni wasu da jini na zuba wasu da daurin karaya a jikin su sai aka zo aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai fa kamata mu shigo kai mu kwanta ba bamu san cewa ko suna nan a bayan gari suna sake shirin su aukawa Madina bane rana daya ji akai wannan abun an kashe sahabbai ana ta zaman makoki annabi ya ce kawai a sake fitowa yace kuma wanda ba a je da shi jiya ba to kai ya fito yau masu ruwaya suka ce haka aka dinga riko mutane wani a riko shi kamar za a kai shi emergency amma aka suka fito wani da katako wani da sanda wani da dingile wani na tafiya jini na zuba aka fada shi amma aka suka sake fitowa to kaga mu ko haka muke yi karo mu ce kai da Allah ba tantar muke jifa Qur'an nan ba wallahi ba zan kara jifawa ba jazu'u kenan ce to ni nayi wannan abin ya gagara nayi ni ba zan iya ba gaskiya kawai ku kyale ni kawai jazu'u akan abin da zai amfani ka zai amfana al'ummarka Allah ya kyauta malam yace wa kadhalika qala Hassan ibn Thabit fi sifatil ansar shi wannan yana siffanta mana muhajirun shi kuma Hassan dayan mawaki yana siffanta ansaru yace la fakhra inhum asabu min aduwihim wa in usibu fala khurun wala hulu yace ba sa yin alfahari idan sun ci nasara akan abokan gaban su idan kuma su aka ci nasara akan su fala khurun ba sa yin raki khur shi ne mutum yayi ta kuka yana raki yana sambatu yana ta Allah ya isa wala hulu kuma ba sa zama wato ragagi ba sa zama ragagi wa kala ba'd al-arabi fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallama yaglibu fala yabtiru wa yuglabu fala yajjam wani balarabi yana siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace siffa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yaglibu yakan ci nasara fala yabtiru ba tare da yayi girman kai ba da yace nasara a gun mutanen makka zai shiga sai rankufar da kansa alamar sunkuyawa ga Allah bai shiga yana kirari yana alfahari ba wa yuglabu fala yajjam kuma akan ci nasara akan shi ba tare da yayi raki addajar shine raki da abin nan da mita walamma kana shaytanu yad'u an-nasa inda hadaini nu'aini ila ta'addi al-hudud bi qulubihim wa aswatihim wa aydihim yayin da shaytan shi kuma a dayan bangaren yana kiran mutane zuwa ga cewa su yi waɗannan abubuwan guda biyu su yi korafi sannan su samu nasara su yi alfahari yana kiran su zuwa gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana so shaytan yana so mutane su yi wannan da zuciyarsu yana so su yi da muryarsu yana so su yi da hannunsu saboda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abun faqala lamma qila lahu yayin da aka ce mishi lamma ra'a ibrahima fin naz'i sanda ya ga ɗansa ibrahimu yana cikin gargaran mutuwa sai aka ganshi yana kuka da hawaye sai aka ce masa atabki sai na Ibrahim dan Auf ya ce mishi ya manzo Allah kai da kanka kana kuka awalam tanha anil buka ba kai ne ka hana kuka ba fa qala simun zalla sallallahu alaihi wasallam yace inna ma nahaitu an sautaini ahmaqaini na hana wasu muryoyi ne guda biyu na wawaye fajiraini su muryoyi ne na saban Allah sautun inda ni'ma muryar da ake dagawa lokacin samun nasara shine lahawun wa la'ibun wa mazamirush shaita wasa da shirme da sarewa tace muryar shaita wato azo ai tikida da wasa da raye-raye da sauransu wa sautun inda al-musiba da kuma daya muryar ta lokacin shiga fitina jarabawa shine latsamu hududin marun kumatu wa shaqqi jurubin da yaga wuyan riga wa du'a'in bid'a wal jahiliyyati da kuma kurare mutun ya danga ya shiga uku ya lalace bango ya tsage kaza 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 da irin wannan wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi haka nan ibnu al-imamu bayhaqi ya rawaito shi da hakim kafin bayhaqi da sarwaito shi daga sahabi Jabir dan Abdullah fajama'a baina sautaini kaga ya hada muryoyin guda biyu muryar bakin ciki da muryar farin ciki wanda dukkanin su suka saba wa shari'a wa amma nahyuhu an zalika fil masa'ib kamisul qawlihi sallallahu alaihi wasallam hanan da yayi kuma game da haka a lokacin musibu shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man laqama al-hududa ba shi daga cikin mu wanda yake marin kumatunsa wa shaqqal juyuba wanda yake yaga wuyan rigarsa wada'a bid'awal jahiliyya kuma yake kurari irin na maguzawa wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda da kuma wata riwaya har ila yau daga Abu Musa al-Ash'ari wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana bari'u min al-haliqa was-saliqa was-shaqa wannan ma riwaya tana cikin Bukhari da Muslim daga Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi baran-baran da al-haliqa mace wadda take aske kanta saboda an mata mutuwa ya daga cikin al'adar mata a da a jahiliya idan mijinta ko danta ko ni makusancinta ya mutu sai ta aske was-saliqa da wadda take ainihin wato al-haliqa mai aski ko sai a as-saliqa wadda take ihu mai daga murya washaqa da kuma mai yagari gatta a lokacin abin nan kuka wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma kana min al-aini wal qalbi fa min Allah abinda za a ji na damuwa a cikin zuciya da hawaye da zai diga daga ido nabi yace to wannan daga Allah ne wa ma kana min al-yadi wal lisani fa min ash-shaytan amma abinda za a yi da hannu da dukan fuska ko ya gari ga ko akai wani duka wal lisan da iface iface da maganganu marasa dadi da za a yi to wannan su kuma fa min ash-shaytan su kuma daga shedan ne ba daga Allah bane ba aikin kirki bane wannan hadisi a cikin dogon hadisi ne na Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin littafin sunan al-Imam An-Nasa'i hakanan Hakim ya rawaito shi a cikin al-Musaddarak al-Sahihain wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yu'akhidhu ala dam'il ayn Allah baya kama mutane baya mutane kamu da laifi idan idan su yi hawaye wala huznil qalbi ko idan zakatun su sun shiga cikin bakin ciki walakin yu'adhibu bihadha sai Allah yana azaba da wannan aw yarhamu ko kuma yayi rahama a sanadiyar wannan wa ashara ila lisani sai nuna igwa ga harshen shi yace abinda wannan yayi shine za a yi azaba ko a yi ni'ima gurgudan abinda harshen yayi shi wannan hadisin al-Imam Muslim ya rawaito shi Bukhari ma ya rawaito shi ta wata fuska daga abin nan Abdullahi dan Umar da kuma ta fuskar ainihin wato wani sahabi daban a cikin kissar abin nan rashin lafiyar Sa'adu dan Ubada wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje gishi shi wa qala kuma annabi yace man yunha alaihi fa innahu yu'adhabu bima niha alaihi duk wanda aka yi mishi kukan mutuwa za a yi mishi azaba da kukan mutuwan da aka yi masa washtarata ala an-nisa'i fil bai'ati alla yanhanna kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shartanta wa mata a cikin Allah ya nuhna afwan ya nuhna ya shartanta wa mata a cikin mubai'at da ya musu bayan abin da aka mata alqur'ani da zaka mu'mina tun bayi a cikin tayinu hunna Allah wa imanihinna zuwa karshe da kuma cewa babu sata babu kafirci babu wala yatina bi mutanin yaftarina wa baina dinina wa arjuna wala yasina ka fi ma'rufin fi bayi hunna wastaghfir lahunna Allah zuwa karshe sai kuma ya kara musu da cewa to kuma babu kukan mutuwa duk da yake an ce sun kasa cika wannan alƙawarin in banda wasu mata guda hudu ko biyar kamar da yake cikin littafin Musaddarak na Abu Abdullahi Hakim ne ya saburi galibin mata ba sai cika wannan alƙawarin ba wa qala kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innan na'ihata idza lam tatub lalle wata ke da sana'a kukan mutuwa in dai bata tuba ga Allah ta daina ba qabla mautiha gabanin mutuwar ta fa innaha tulbasu yawmal qiyamati dir'an min jarabin ranar kiyama za a sanya mata wato wani sulki min jarabin na abin nan na kanzuwa ko na sosa gayi wasirbalan min qatarin za a sanya mata kuma wando na narkakkiya azurfa za ta dinga kona ta a cikin wuta Allah ka tsare wannan yana cikin sayyid muslim wa qala fil ghalabati wal masa'ibi wal farahi sana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da cin nasara da musibu da farin ciki yace inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay lalle Allah ya rubuta ya farlanta yin kyautatawa ga komai fa idza qataltum idan kun zo kashe wani abu sawa'un mutum ne za a kashe a cikin yaki ko za a kashe shi da sunan haddi ko dabba ce za a yanka nabi yace fa ahsinul qatla to ku kyautata wato wanda aka fi karfin shi zama kashe shi za a yi to amai kisan da zai zama a ciki akwai kyautatawa wa idza dhabhtum dan za a yanka abun yanka fa ahsinul dhabha amai kyakkyawan yanka yayin yake kawan yanka sai annabi ce wali hidda ahadukum shafarata dayan ku ya wasa wukarsa wali yurih dhabihata ya hutar da abun yankansa daga magagin mutuwa ai mata farar daya ta musu su huta. Wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Sahih Muslim daga Shaddad dan Aus, Allah ya kara masa yarda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa malam yace wa qala annabi yace inna afan nasi katlatan ahlul iman, wanda suka fi kowa yin kisa wanda yake a cikin natsuwa sune mu'minai. Mu'minai suna yin kisa cikin natsuwa, ba kisa cikin rashin imani da rashin hankali ba. Idan kisa ta kama mutum a doka, wato wanda yake doka ce za ta kashe shi, to za a mai kisa wanda farar daya zai mutu ya huta. In banda kamar mazinaci da aka ce a jefe shi, kaga shi zai sha kwaf din jifa. Amma wanda misali ya kashe shi kawai za a yi, to haka a wurin yaki za a kashe mutum ba tare da an wahal da shi ba. Wannan yana daga cikin simat na mu'minai. Ba za a kona mutum ko a ce a dinga yankan naman jikin shi ɗaya bayan ɗaya har sai ya mutu ba, ko a ce a ta tattaka shi, ko a dinga jan shi da akan wani abin hawa ko makamancin haka yadda zai mutu cikin wahala. To wannan duka haramun wani cikin ɗabi'un masu imani. Sai malam ya ce wa qala, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tumathilu, kar ku wulakanta gawa, shine musla da abin da ya zama wulakantawa, daddatsawa ko bare ciki ko makamantansu. Wala tagbiru, kuma kada ku yaudara in an amince da ku an yi alkawari da ku, kada ku ci amana. Wala taqtulu walidan, kar ku kashe kananan yara a gurin yaki kin. Wannan ma hadisi ne tabbatacce yana nan ainihin a cikin Sahih Muslim. Ila gairi zalika mimma am umira bihi fil jihad, da dai sauran abubuwan da aka umarni da su a cikin jihadi, min al adli wa tarki al udwan, cewa ai adalci kuma a guje wa ta'addanci, ittiba'an li qawlihi ta'ala, domin yin aiki da fadin Allah. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin, wato kada fushi da gaba da kiyayya ya ja ku zuwa ga saboda kuna adawa da wasu mutane. Ala Allah ta'adilu, kuki musu adalci. Allah yace i'dilu, ku yi adalci. Huwa aqrabu littaqwa, shi adalci yafi kusa da jin tsoron Allah. Wa liqauli ta'ala, da kuma fadin Allah. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'fu, ku yaki waɗanda suke yaƙan ku don Allah, amma kar ku keta iyaka. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, lalle Allah baya son masu keta iyaka. Allah ka tsare mu daga keta iyakokinka. Bari mu bar shi iyanan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu tashi a wannan gabata. Wana ha al-libasil harir, wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.